بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وما سؤال بركة بركة مدى ساكي هدواء وأن مسلا سمي البركة وأن رانا شيدة جوات رمضان ناشكرة دبو تايدة تاريخ لدى أربعين دا شيدة hijirar ma'aikin Allah kuma jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wace ita ce daidai da shi daga watan March na shekara ta 2025 miladiya wanda insha Allah ta'ala a yau darasin namu dai darasi ne akan batu na tsarki ko a ce haila batu na al'ada ta mata to kasantuwar yanda darasin ya kasance zan ce yau karatun jari wa majrur ne to amma yanda dama waɗanda aka haife su a karkara sun sanya yaran da ke da kuruciya suke tsokano zuma daga saman bishiya idan yara suka je zuma daga saman bishiya zaka ga ta dan tarwatsi sun taso wanda yazo wucewa an taso mar da ita amma inda manya a wajen sai ka komai ya daidaita so insha Allah ta'ala zan abin da yake bai wuce kamar yanda nace tsokano karatun ba insha Allah ta'ala daktar shi zai dora ya ba mu ilimin in Allah ya yarda idan ana magana ta al'ada karatu ne wanda yake a ce faffada ta fuskar zantuttukan malamai da sabani daban-daban to amma ni zan tafi akan kaifi daya insha Allah ta'ala saboda a matsayina na dalibi dan abin ya tafi mun da sauki idan ana magana ta al'ada jini ne wanda yake fita daga jikin mace wanda yake fita daga jikin mace a wani waje wanda yake kebantacce a wasu lokuta waɗanda suke sananne Allah madaukakin sarki yana cewa wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahidhi Allah madaukakin sarki yake labarta mana yanda sahabbai suka ringa tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da jinin al'ada suna tambayar ka game da al'ada ko jinin al'ada qul huwa adan kace musu cuta ce fa'tabilun nisaa fil mahid ko nisanci mata a lokacin da suke cikin al'ada sai malam yace wal ma'idu inda al-jamhur huwa al-hayd shi dai wannan mahid din da ake magana ga jamhurin malamai shine haila wa qila zamanuhu wa qila makanuhu wasu malaman suka ce a lokacin zuwan haila shine ake magana akai wasu malaman kuma suka ce a ana magana ne akan gurbin inda haila ta kasance inda jinin al'adan ke zuba fadar Allah madaukakin sarki na kiran sunan al'ada da cuta qul huwa adha kamanta haila da cuta saboda jinin al'ada yana da wari yana da kazanta kuma yana da najasa jini ne wanda yake na najasa bayan haka har wa yau fadar Allah madaukakin sarki qul huwa adha jini ne na cuta saboda kasantuwar sa abin ki wanda abin ki ne mata sukan ki shi musamman yanda yake zo wani lokacin ya karya lissafi ana azumi ko an kudiri aniyar ai wata ibada sai ya zo ya karya lissafi ko kuma ga mijinta yana tunanin ya biya bukatarsa sai ya zanto wannan jinin ya karya al'amari dan haka Allah madaukakin sarki da yake rashi adan abu ne wanda yake yana cutarwa amma cuta wacce take a ce mai gajeren zango bayan haka dai shi jinin al'ada jini ne wanda yake fita daga jikin mace za mu ɗauki yanayin batun sunan al-haidu مصدر حاض يحيض ومعنى حاض سال لقول العرب حاض الوادي إذا سال يند لا ربا واسكي قطنطا قري كوكما راتي إدنيا قرار الدروة توحكا أكا سكباشي والنسونا نشي نكرنشي دا حيضا yanayin fitowar jini daga jikin mace bayan wannan abinda zamu dauka na ma'anar sa kamar yanda dai muka ambata shine fitar jini daga jikin mace wanda yana fita da yawa kuma yana fita a wasu lokutan da kauri dai bayan wannan shi jinin haila jini ne wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara shi ya sanya shi ya zamto dabi'a ga mata wanda yake fita daga mahaifarsu yana fita a cikin wasu kwanaki waɗanda suke sanannu a yayin da mace ta balaga a yayin da mace ta kai matakin fara al'ada sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya dora mata akan wannan fitra ta jinin al'ada kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yayin da ya shiga wajen Aisha radiyallahu anha ya samu nana Aisha tana kuka a lokacin hajjin bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya samu Aisha tana kuka a yayin abin da ya sanya ta wannan kukan shine ta riga ta dau harami na aikin umara a daidai wannan lokacin sai haila ta same ta wannan yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ta tana kuka ya tambaye ta malik me ya faru la'annaki nufisti ko la'annaki nafasti ko kin al'ada ta kama ki sai Aisha radiyallahu anha tace kwarai kuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hada shay'un كتبه الله على بنات آدم wannan jini na al'ada abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya tsara shi ya shirya shi ko ya kaddara shi ga ƴaƴa mata na ace bani adam malam yace menene abun nufin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam katabahu ala banati adam ya abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara shi ga ƴaƴa mata abu ne wanda ya tsara shi sai malam yace wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kataba yace tsarin a ce abu ko a ce Allah madaukakin sarki ya kattaba abu ya tsara abu yana tafiya da ma'ana biyu ma'ana ta farko kitabatun shar'iyya mithla qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam yace ko dai ya zamto rubutawa rubutu ne ko kace tsari ne na hukunta wani abu tsari ne na farlanta wani abu ko kuma wannan kalma ta katabahu ta dauki ma'anar fadar Allah madaukakin sarki wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun ya zamto ba farlantawa bane a tsarawa ne kaddarawa ne shiryawa ne daga Allah madaukakin sarki a cikin wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda muka fara ambata a yanzu shine abinda ma'anar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da katabahu ala banati adam shine Allah ya kaddara haka ya kaddara haila ga ƴaƴan Adam alayhi salam fa huwa damun tabi'atin yusibu al-unsa idha balagat jini ne wanda yake na dabi'a wanda yake samun mace idan ta balaga khalaqahu Allah li hikmati tarbiyati al-walad Allah madaukakin sarki ya halicci wannan jini ne saboda hikmar ciyar da yaron da ke cikin mahaifa ko kuma ke cikin mahaifiyarsa saboda haka ne malamai suka ce lalle ne ciki mata masu ciki ba sa yin haila mafi yawanci saboda me saboda wannan jinin da yake fito musu a matsayin jinin al'ada. A lokacin da mace take da ciki ko ta dauki ciki, sai ya zanto wannan jinin ba zai sauka ba, sai Allah madaukakin sarki ya maida wannan jinin ya zanto abincin yaro, saboda hikima daga gare shi da kuma lutufi ga bayinsa. Har wa yau shi jinin al'ada ya ku ƴan uwa, ga hakikanin zance baya bukata izuwa ga gajiyar da kai ko wahalar da kai, izuwa ga kaddara masa wani abu ko kallafa ma kai game da dora shi akan kaddarawa. Ma'ana duk abin da za a ce kaddara masa kaza za a yi, abu ne wanda ba a san hakikanin sa. Ma'ana jinin al'ada abu ne wanda yake fayyatacce, ba abu bane koyayyen da za a ce a kaddara masa kaza a kaddara masa kaza, kamar yadda wasu da yawa suke sanya kansu a cikin damuwa da gajiyar da kansu cikin lamarin. Saboda Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da wata sifa, wanda wannan sifar da ya sifanta shi da ita, a duk lokacin da aka samu wannan sifar, to hukuncin sai ya tabbata, hukuncin jinin al'ada kai tsaye zai tabbata. Allah madaukakin sarki yana cewa wais'alunaka 'anil mahid kun huwa adha famata wujida hadha al'adha fa huwa hayd. A duk lokacin da aka samu wannan jini da Allah madaukakin sarki ya ambata, to kawai jini ne na haila. Fala yuqaddaru bimuddati aw bimuddatin, fala yuqaddaru bimuddatin la biyawlin wala laylatin wala bi 15 wala bi 10, ba za a kaddara masa wani abu ba, a ce ga jini a zahirinsa, sannan kuma a koma ana kokarin kaddara masa wani lokaci, yini ko dare ko kwana 5 ko kwana 15 ko kwana 10. Malami ce bal huwa tabi'un li tabi'atil mar'a, shi jinin al'ada yana tafi ne ga ɗabi'ar mace, ya ɗabi'ar ta take a wajen jinin al'ada, kwana nawa take yi, kwana nawa ta saba, akan wannan abin da Allah ya gina ta akan shi za ta dora lissafi. Amma babu wani abu wai shi kaddara. Sai malami ce wal nisa'u takhtalifu tabai'ihunna, mata ɗabi'ar su game da jinin al'ada tana bambanta, wannan za ta ce lokaci kaza take, kwana kaza take, wannan ta ce kwana kaza take, wannan ta ce abin ma yana zuwa mata daidai da wata, daidai da lissafin wata misali. Sai malami ya ce wan nisa'u takhtalifu tabai'uhunna, ɗabi'un mata yana bambanta. Fa minan nisa'i man ta'idu ila 15 yawman, a cikin mata akwai wacce take yin haila har izuwa kwana 15, wa tabqa 'adatan laha mustamirra, sai wannan abin ya zamto a matsayin al'ada gare ta, ta doge akan haka haka Allah madaukakin sarki ya tsara mata. Wa minan nisa'i man la ya'tiha al-hayd kulla shahrin, a cikin mata akwai wacce haila ba ta zuwa mata a dukkan wata, bal tabqa 3 wa 4 thumma ya'tiha al-hayd li muddati shahrin kamil, za ta kasance ta dauki wata 1 wata 2 har wata 4 ma wata babu haila ba ta zo gare ta, can sai hailar ta zo mata a tsawon kuma wata guda, ma'ana ta yi wata 4 babu jini, can wannan lokacin da ta dauka kaman dai tara jinin ake, ko kuma kaman an tsare shi an rike shi, yi yana taruwa tsawon wata 4 ba tare da al'ada ba, can kuma sai ya zo kuma ta yi wata guda tana fama da shi. Bayan wannan ya ku ƴan uwa masu albarka, jinin al'ada abin da ake bukata shi ne, almuhim anna hadha ad-dam alladhi huwa adha la yataqaddaru bi muddatin wa innama al-hukmu raji'un li wujudihi, kamar yadda na ambata dazu, ba a kaddara shi, ba a masa abinna ce a kaddara masa wani lokaci, kawai abin da ake lura da shi shine hukuncinsa yana komawa izuwa ga samuwarsa, yaushe ya fara, yaushe ya dauke, yaushe ake tsammanin kasancewar shi, kuma daga san da yazo. Amma duk wani abin da za a gina a ce kawai a kaddara kaza, abu ne wanda sai ya samu sannan hukuncin ki hawa. Malami ce mata wujida sabata al-hukm wa mata udima intafa al-hukm, idan an same shi hukuncin jinin al'ada ya hau kanki, idan jinin ya dauke hukuncin ya tafi. Ma abota ilimi suna cewa Allah madaukakin sarki ya halici shi wannan jini dan hikimar shi yadda dan da ke tattare da mace a cikin cikinta a lokacin da ta dauki ciki saboda Allah madaukakin sarki ya sanya madan nan da ke cikin cikin mace ya sanya masa cibiya wanda ta wannan cibiyar da take tsakiyar cikin sa ta wannan hanyar ne Allah madaukakin sarki ke shayar da yaro ko ke ciyar da shi daga wannan jinin na al'ada wannan yasa da yawan mata idan suka dauki ciki sai kaga jinin ya tsaya gaba daya kamar yanda al-Imam Ahmad ya ambata malam yake cewa innama tu'rafun nisa aw innama tu'rafun nisa'ul hamla binqita'il hayd a wancan lokaci mata kawai suna gane cewa ciki ya shiga ne ta hanyar tsayawan jinin al'ada ba kamar mu yanzu bane da ake da ababan gwaje-gwaje amma dai babban abin da mata ke daukan sa a matsayin alama na cewa juna biyu ya shiga shine al'ada ta tsaya gaba daya zamto ba ta zuwa sannan sai malami yake cewa shin wai jinin al'ada yana da alaka da wasu shekaru waɗanda suke sanannu ko kuma da wasu kwanaki waɗanda suke sanannu ko ko shi abu ne wanda yake sakacce shin jinin al'ada abu ne wanda an daure shi da wasu shekaru a ce da zarar mace ta kai shekara kaza kawai shikenan al'ada ko ko abu ne wanda yake mai alaka da wasu kwanaki kawai in yazo kwana kaza ne kawai zai shikenan iyakar wannan kwanakin zai iya tsaya malam yace ko ko abu ne wanda yake sakacce zai iya zuwa a san da Allah ya kaddari yanzu sannan shekarun su ma zai iya zuwa a karkashin shekara kaza da kaza da kaza sai malam yace jawabi akan haka shine shi wannan batu na jinin al'ada malam yace akwai sabani a cikin sa sabani mai tsawo tsakanin malami sai yace sai dai za mu samu abinda za mu fa'idantu da shi shine la najidu fi nususi shay'an yadullu ala taqyid aw ala taqyid ba za mu samu wani abu daga cikin nassosa da yake nuna ma'ana dauruwar sa ko kuma takaituwar jinin al'ada da wani lokaci tsayayye ba ce mace da ta kai shekara misali 10 kawai al'ada ko 9 kawai al'ada misali a ce dole kawai 9 nan misali ko kuma wani lokaci a ce idan yazo kawai dole kwana 5 zai ya tsaya misali sai malami sake maimaita wannan fadar Allah madaukakin sarki wa yasalunaka anil mahid qul huwa adha sai yace fa mata wujida hadha al'adha idan duk lokacin da aka samu wannan jini na al'ada hukima bi annahu hayd kawai sai ayi hukunci akan cewa jinin al'ada ne sawa'an fi 9 sinin a shekara 9 ne mace ta fara al'ada aw 10 ko a shekara 10 aw 8 ko a shekara 8 malam yace aw kana fi kulli shahrin marra ko ko ya zanto duk wata tana yin al'ada sau daya aw marrataini ko sau biyu aw 3 marrat ko kuma sau uku a duk wata zancen dai kawai shine duk sanda aka samu jinin al'ada yazo akan yanda Allah madaukakin sarki ya ambace shi to wannan yana nan a matsayin sa na al'ada bayan haka yan uwa masu albarka abinda zamu ambata shine idan ana magana na lokacin haila malami ke cewa da yawan mata wasu sukan fara al'adar su ne suna a karkashin shekara 9 wasu kuma al'adar ta su tana zuwa akasin haka abinda dai malami ke kokarin fahimtar da mu shine ana samun sabani na lokuta ana samun sabani na lokutan al'ada bayan haka malami ke ambata mana cewa shi jinin al'ada zai iya yiwa ya zo wa mace a kankanin lokaci zai iya yiwa ya zo wa mace a cikin yini daya ma ya zo mata tayi tsarki. Ma'ana ya zo a cikin yini, yinin bai kare ba kuma tayi tsarki. A daidai wannan lokacin, kaga ba a magana cewa ga tsawon kwanakin da za ta yi da sauran abubuwa makamantan wannan. A takaice dai gabaki ɗaya kamar yadda muka ambata, jinin al'ada abu ne wanda yake bai da tsayayyen yanayi. Karatun dai gabaki ɗaya na shiga sarƙaƙiya da dabaibayi a karhukan nawa.